Al-hadithul hadi wal arba'un, hadithi na arba'in da daya. An abi Muhammadin Abdullah ibn Amr ibn al-As qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'itu bihi. Wannan hadithi an karɓo daga Abu Muhammad, shine Abdullah ibn Amr ibn al-As, wato ɗaya daga cikin Abadila. Idan an ce Abadila, akwai su a cikin sahabbai, akwai su a cikin tabi'ina. A cikin sahabbai Abadila guda hudu ne, wanda duk sunansu ya kama da Abdullahi. Suna ne su hudu: Abdullahi ibn Umar, Abdullahi ibn Abbas, Abdullahi ibn Mas'ud, Abdullahi ibn Amr ibn al-As. Abadila wanda dai suka shahara, wanda su za a iya samu Abdullahi da wannan dai suka shahara. Idan an ce Abadila, to ya tabadar zuhinu ila ha'ula. To idan kana cikin karanta littafin hadisi, musamman sahih Bukhari, sai ka ji ya ce maka an Abdullahi anin nabi sallallahu alaihi wasallam, kawai yace daga Abdullahi, daga annabi. Bai faɗi Abdullahi dan Abbas ba, dan waye, bai ce komai ba, kawai yace daga Abdullahi, kuma annabi ya ce. Wani Abdullahi yake nufi? Wani Abdullahi? Ibn Mas'ud. Idan wani yake nufi ba shi ba zai faɗe shi. Amma yin Bukhari ce an Abdullahi kawai shi luto dan Mas'ud ke. In ba wannan yake nufi ba zai tantance maka waye ke nufi. Ina fatan kun fahimta. Wannan wani istilahi ne a wurin malaman hadisi. Haka idan suna cikin sunan tabi'ai sai suka ce qala al-Hasanu, suka yi shiru. Wani Hasan din? Al-Hasan al-Basri. Ai banda shi akwai Hasan da yawa. Amma in suka ce Hasan kadai suka yi shiru, to da shi suke Hasan al-Basri. Yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Dayan ku baya zama mai imani har sai san zuciyarsa abin da yake so ya zanto yana biyayya dangane da abin da Annabi ya zo da shi. Shi Imam an-Nawawi yace hadithun sahihun ruwinahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahihin, amma hadisi na da'if. Bincike na ilimi ya nuna hadisi na da'if. Wannan shine hadisi na biyu kenan da suke da'ifai. Dama hadisai uku ne wanda malamai suka da'ifanta cikin 40 hadisi. Wanda muka karanta jiya ko, inna Allaha farada faraida fala tudayyuha wa adda hududan fala tataduha, na daru kutuli. Sai kuma wannan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Wadahin sun da'ifantar da izhad fi dunya yuhibbaka Allah wazhad fi ma inda an-nas yuhibbaka an-nas. Amma wannan sahihi ne, yana da wadansu hanyoyin da ya inganta da su. In ka bi sanadin daga cikin sanadodin su kila ka iya da'ifantar da shi, amma in ka bi hanyoyin bi majmu'u tarkihi fa huwa hadithun sahihun. To kuma kamar yadda muka faɗa tun jiya, ta iyayewa ta fuskar riwaya hadisi ya zanto da'ifi, amma ta fuskar ma'anar da yake dauke da ita ta iya shiga cikin gargashin wata aya ko wani ingantaccen hadisin daban. Amma ka jingina ma annabi ya ce la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Wannan jumlar haka annabi bai faɗe ta ba, bai ta tabbata daga gare shi ba. Amma ayoyin Qur'ani da dama ai sun nuna lalle wato ainihin abin da duk za mu so ya zanto ya dace da Allah ya ce annabi ya ce, kar mu bar san zuciyarmu kawai.